VOA. Masuraro barkamu da wannan la'asari ya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare nake da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 28 ga watan Yuni na shekarar 2023. Masuraro da fatan ana ci gaba da bukukuwan babbar sallah lafiya kamar yadda aka saba a wannan rana mai muhimmanci. Za mu kawo muku ci gaban gaishe-gaishen sallah. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran yau take babbar sallah kamar yadda aka ji. Dubun dubatan musulmi mahajjata sun jure ma tsananin zafi jiya don aiwatar da kwatancen jifar shedan, sannan yau aka yi layya yayin ayyukan haji na bana. Yayin da zafin rana ya zarce 42 a ma'aunin Celsius, wato 107 a ma'aunin Fahrenheit, dimbin mahajjata sun yi tattaki, wasu kuma suka ɗau motocin bus zuwa wagegiyar shiyar nan ta Jumarat wadda ke wajen birnin Makka, inda wasu manyan gadoji uku ke kaiwa ga wasu manyan gidai uku waɗanda aka musulta su da shedan. Ta wajen amfani da 'yan duwatsun da suka tattara da dare a Muzdalifa, mahajjatan sun yi ta jifar ginshiƙan waɗanda ke kwatanta shedan. Wannan al'adar tana tuni da labarin Annabi Ibrahim wanda ya jefi shedan don nuna ƙiyayyarsa ga yaudara irin ta shedan. Yau dinnan Laraba, jami'ai a Ukraine sun bayyana cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a birnin Kramatorsk ya kashe mutane aƙalla 9 baya ga wasu 50 da suka ji raunuka. Hukumar kai ɗaukin gaggawa ta wallafa hotunan tawagogin ayyukan ceto na binciken cikin ɓaraguzai a wuraren da harin ya rutsa da su, ciki har da wani wurin cin abinci. Kramatorsk na yamma ne da fagagen daga, inda ake ta gwabza fada a lardin Donetsk da ke gabashin Ukraine. Ukraine ta kuma bayyana cewa Rasha ta kai wani harin makami mai linzami jiya Talata a Kramatorsk, wato shekara guda cif bayan da Rashar ta kai wani hari a wajejen wanda ya halaka mutane aƙalla 20 a wani babban rukunin shaguna. Wata shawarar bayan bincike da Majalisar Dokokin Ƙasar Australia ta gabatar yau Laraba ta buƙaci da a haramta caca sannan a hankali cikin tsawon shekaru uku. Tana mai nuni da mummunar illar da ke tattare da yadda yara ke ta shiga harkar. Rahoton ya bayyana binciken, wato rahoton bayan binciken ya nuna cewa takaita cacar bai da wani tasiri, don haka rahoton ya yi kiran da a ɗau wannan mataki na hanawa kwata-kwata, wato ta wajen bi hankali kuma dalla-dalla, ta yadda ba wanda zai fake da wani dalili ya saba dokar. 'Yan ƙasar Australia sun fi na kowace ƙasa a duniya kashe kuɗi kan caca, musamman ta yanar sadarwa, a cewar rahoton, wanda ya ƙara da cewa kusan rabin mutanen da aka nemi jin ra'ayinsu bara sun shiga harkokin caca. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata sabuwar doka wadda za ta fara aiki yau Laraba a Koriya ta Kudu za ta fara aiki da tsarin da ƙasa da ƙasa ke amfani da shi wajen kirga shekarun mutum na haihuwa. Bisa ga al'ada, akan ɗauka cewa 'yan Koriya ta Kudu sun cika shekara ɗaya tun daga ranar da aka haife su, saboda ƙidayar ta haɗa da watannin da jinjiri ke cikin wa, kuma duk a ranar ɗaya ga watan Janairu akan ɗauka cewa an ƙara shekara guda, ko da kuwa da watanni nawa aka haifi mutum. Wannan sabuwar doka wadda za ta fara aiki daga yau Laraba na nufin kenan shekarun dukkanin 'yan Koriya ta Kudu za su ƙaru da guda. To amma jami'ai sun ce za a ci gaba da amfani da tsarin kiraye shekaru daga ranar da aka haifi mutum a ƙara ɗaya a duk ranar ɗaya ga watan Janairu a fannin soji, ilimi da kuma sauran fannoni daban-daban. Gwamnatin Faransa yau Laraba ta bayyana cewa 'yan sanda sun ɗau ɗamara a birnin Paris da sauran manyan biranen ƙasar, sannan ta yi kiran da a kai zuciya nesa bayan da aka samu tashe-tashen hankula a nan da can sanadiyar mutuwar wani matashi ɗan shekaru 17 mai tuka motar raba saƙonni wanda aka bindige har lahira a wurin duba ababen hawa na 'yan sanda. Mutuwar matashin ta tayar da tashin hankali a faɗin ƙasar, inda aka yi ta aikawa da saƙonnin jaje da nuna ɓacin rai, ciki har da wani saƙon da fitaccen ɗan wasan ƙwallo Kylian Mbappe ya aika. Lamarin ya kuma haifar da tashe-tashen hankula a wasu garuruwa da sassan birnin Paris. Ministan cikin gida Gerald Darmanin ya ce an kama mutane 31, 'yan sanda 25 kuma sun samu raunuka.
Ibrahim Kalma Sigarba kenan ya karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraro, yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe guda mu miƙe filin ga Zarahu domin ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Yau ne ranar Eid,
ya ku jama'a sai mu yi fara'a, domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar. Da fatan an yi sallar Idi lafiya, tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya, amin. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu a yau Laraba 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 bayan hijiran manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 28 ga watan Yuni na shekarar 2023. Za mu daura daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu, sai a gyara zama a kasance tare da mu domin sauraron shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah.
Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Dun ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid.
Dun ba shakka ladar
Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Idris, mazauni kasar Angola. Ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma ƴan uwana yayuna da kannina Sadiq, Ismail, Fatima da Rashida. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Habib, Abubakar da kuma sarki. Kuma ina taya ku murnan barka da sallah, da kuma budurwata Ummi ce ma ina taya ki murnan barka da sallah, da kuma makwabcina Malam Audu mai gyaran radio, kai ma ina maka fatan barka da sallah. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki da. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Abdul Halim Muhammad Chinadi, mazaunin kasar Jordan. Ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Sanato Muhammad Muhammad da mamana Hajiya Aisha Muhammad da ƴan uwana Farhan, Nabiha, Kubra, Arfad da Sudais. Da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya. Da abokaina Nuruddin, Hamsix da Ayman, kuma ina muku fatan barka da sallah. Da kuma makwabtana Asad mai canjin dollar da kuma Faisal Real Estate, da kuma bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki. Kuma ina taya ku murnan barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah a sa'a, Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali, amin. Ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a, wato Nigeria. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma saukin rayuwa. Amin ya Allah. Daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke yi a koyaushe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Maryam Abbas, ni mazauniyar kasar Morocco ne. Ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga iyayena, Malam Abbas Garba da mamana Hajiya Fatima Muhammad da ƴan uwana yayuna da ƙannina, yaya Ahmad, yaya Muhammad da Khadija. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da ƙawayena Lantana Lami da Baraka. Daga fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'umma musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Halima Hamza, ni mazauniyar ƙasar Saudi Arabia ce. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena, Malam Hamza da mahaifiyarsa Malama Fatima Muhammad da ƴan uwana yayyena da ƙannena, yayan Fatima Hajiya Salatu da kuma anti Khadija. Masoyina Ilu, ba zan manta da kai ba. Ina miƙa muku saƙon barka da sallah da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'umma musulmai baki ɗaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Umar Abdul Aziz, ni mazaunin ƙasar Zimbabwe ne. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifana Alhaji Ibrahim Sadiq da ke garin Katagum da Hajiya Sadiya Umar da ke garin Katagum. Da fatar kun yi sallah, sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta na wannan sallah ga yayyena Alhaji Tanko Ibrahim da kuma Alhaji Abdullahi Ibrahim da Alhaji Umar Ibrahim da kuma Alhaji Afakallahu Ibrahim. Da fatan kun yi sallah, kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, amin suma amin. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga ƙannena Sister Hasiya Ibrahim, Sister Zainab Ibrahim, Sister Khadija Ibrahim, Sister Ahmadullah Ibrahim da sauran ƙannena wanda ba ambata sunan ku ba. Da fatan kun yi sallah, sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga maƙwabtana Alhaji Mai Kanwa da kuma Alhaji Barau. Da fatan kun yi sallah, kuna cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mai gidana Abun Tinkahuna Alhaji Munka Ilu da ke saida goro. Allah Ubangiji ya ba mu sa Allah dafa. Da fatan kai sallah cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga masoyiyata Abar Ƙaunata Abar Alfaharina Hajiya Sa'adiya Halimatu Sadiya. Da fatan kin sallah, kina cikin ƙoshin lafiya. Sannan da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan kun yi sallah lafiya, kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji maimaita mana ya karɓa mana. Da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya. Da fatan an yi wannan hidiman sallah cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya karɓa mana kuma maimaita mana. Amin suma amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Nura Jumba daga kasar Kuwait. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Ambassador Muhammad Jumba da mahaifiyata Hajiya Rabia Yaro. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kuma ƴan uwana Hamu Itti Jamal Jeman Dr. Fatima Aminu Aisho da Anti Dano. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Da kuma abokaina Musa Nagogo, Faruk Wali da Bukar. Da fatan kun yi sallah lafiya. Ba zan manta da budurwata ba, Maryam Baby. Da fatan ke ma kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shimrina ba adadi.
na mai girma wanda ya kage magahun sun da mai kiwo bai noma shike kula da gidan shi da mata da ƴaƴan shi suke himma tunda kai mishi baiwa kai mana dan mu wake wata salla uwa na ha al'umma na ce ya mai noma yau muke salla uwa ka kai shi na ba.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Garba, mazaunin kasar Pakistan. Ina mika saƙon barka da babban sallah wa iyayena Alhaji Garba da kuma Hajiya Amina da kuma ƴan uwana yayuna da kannina Adamu, Musa, Haruna da Dauda. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Yusuf, Ibrahim da Kamal. Kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma baby na wato farin ciki na Maryam Musa. Kema ina taya ki murnan barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah lafiya. Daga karshe ina yi muku barka da sallah. Assalamu alaikum, naku Abubakar Lahiru.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Khadija Ibrahim Shehu Azare, ni yar kasar Nijar ce. Ina mika sakon barka da sallah ga zuwa iyayena Malam Ibrahim Shehu Azare da mahaifiyata Hajiya Amina Abdulkadir Hassan da kuma yayyena Siyama Hamdiya da Humaira. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga karshe ina mika sakon barka da sallah ga zuwa masu sauraron mu da al'ummar musulmi gabaki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Muhammad Awal Sa'id, ni mazaunin garin Malaysia ne. Ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi da ke fadin duniya barka da sallah. Sannan ina miƙa gaisuwa ta ka musamman ga iyalaina da ƴan uwana tare da iyayena da abokan arziki da ke zaune a ƙasar Najeriya. Sannan kuma gaisuwa ta musamman ga babban yana wanda yake ƙasar Amurka. Nagode.
Assalamu alaikum, sunana Sadiq Musa Sa'ad, ni dan asalin karamar hukumar Bauchi ne da ke garin Kano. A yanzu ina zaune a wato Ingila. Ina so in yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki da ke Najeriya. Gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifina Dr. Musa Sa'ad Muhammad da mahaifiyata Hajiya Gaji Umar. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina Dr. Safiyanu Sa'idu Alimi Biyar da iyalinsa wanda suke zaune a ƙasar Amerika. Ina so in yi amfani da wannan dama in yi wa ƙasar mu addu'a, wato Najeriya, mata addu'a zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ina addu'ar Allah ya sa Aisha gulgulan sallah lafiya a gama lafiya. Allah ya karɓi ibadunmu. Amin. Ni ne naku Dr. Sadiq Musa Sa'ad. Assalamu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Fatima Sayyid Khalid. Ina yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah. Sannan ina yi wa babana da mamana da suke a Najeriya barka da sallah da kuma ƴan uwana baki ɗaya. Daga ƙarshe ina miƙa gaisuwa ta musamman ga babban yayyen mutar da iyalinsa baki ɗaya. Wannan shi ne saƙon gaisuwa ta tabarka da sallah.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Dakiru, ni mazauniyar ƙasar Rasha ne. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena babana Dakiru Garba da mamana Ramatu Dakiru da ƴan uwana yayuna da ƙannena Lubabatu Zuwaira da Murja. Da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina Aisha, Amina da Maryam. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah masu sauraro da al'umman musulmai baki ɗaya. Bissalam.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Rashida Aliyu, mazauniyar ƙasar Indiya. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Alhaji Aliyu Mai Kuɗi da Hajiya Binta Aliyu da kuma ƴan uwana yayyena da ƙannena Falmata Hafsat Izzuddin da Mariya. Da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Da kuma ƙawayena Aisha Fadila Ruqayya da Maimuna. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kuma saurayina ban manta da kai ba Abdul Jinadi. Da fatan kai sallah cikin ƙoshin lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Muhammad Suleiman, mazauniyar ƙasar Canada. Ina miƙa saƙon barka da sallah ga iyayena Honorable Muhammad Suleiman da Hajiya Aishatu Muhammad da ƴan uwana Ihsan Adil, Khalil da Fati. Da fatan duk kun yi sallah lafiya. Sannan kawaye na Zainab, Mami da Ruqayya. Da fatan duk kun yi sallah lafiya. Sannan ina mika godiya da kuma sakon barkar ga sallah. Da fatan kun yi sallah lafiya. Nagode da kuma dukkan al'ummar musulmai baki daya. Ina muku barka da sallah.
Yakubu Muhammad masu sauraron mu kada dai a shagala wannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Assalamu alaikum, sunana Sheikh Abdul Hakim daga kasar Qatar. Ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Kamal Sarki da mahaifiyata Hajiya Baraka Said. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kuma ƴan uwana Murshala, Kabir, Umar Officer, Yaya Fatima, Yaya Hadiza, Yaya Amina da Yaya Sa'adatu. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Da kuma abokaina Mubarak Alfa Finance, Umar Faruk wanda aka fi sani da B, da kuma Ibrahim Mu'azu Ahu. Da fatan kun yi sallah lafiya. Bazan manta da masoyiyata ba Rahama da Yabu Dan Raka. Da fatan kin yi sallah cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki daya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Rabi Hassan wanda aka fi sani da Danfo. Ina da zama a ƙasar Ingila. Ina yi wa 'yan uwana musulmai barka da sallah. Sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah, mamana da sauran 'yan uwa. Sannan ina yi wa mai gidana Arabul Abdul Danjazi barka da sallah. Jagaban Tunubu, Allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan lokaci, kuma Allah ya sa mu yi shi lafiya. Daga ƙarshe ina yi wa ma'aikatan muryar Amurka gaisuwan barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Na gode.
Assalamu alaikum, sunana Aminu Dada daga ƙasar Zimbabwe. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Alhaji Abdullahi Dada da kuma Hajiya Saudatu Ibrahim da kuma ƴan uwana yayyina da kannena Yakubu, Musa da Aliyu. Da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya. Da abokaina Manna, Nasir da Mubarak. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kuma makwabcina Mahmud mai Italiya da Mansur ke kina Pep. Da fatan kun yi sallah lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'umman musulmai baki daya. Assalamu alaikum.
Sunana Muhammad Hanif Umar, mazaunin jihar Saudi Arabia. Ina miƙa gaisuwa ta sallah da barka da sallah ga iyayena sunan mahaifina Alhaji Umar Adamiya ne, sunan mahaifiyata Hajiya Hadiza Taraki Umar. Ina miƙa mata babban gaisuwa na barka da sallah. Sai sunan ƙanina Abba Umar Adamu, shi ma ina miƙa masa kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah. Ga ƴan uwana dukkan ƙannena Hassan da Usaini da kuma Nana Khadija Umar, ita ma ina miƙa mata kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah. Kuma ina miƙa gaisuwa ga ƙannena guda biyu Aisha da Aminatu, suma ina miƙa musu kyakkyawan barka da sallah. Ubangiji ya Allah ya nuna mana rayuwa mai albarka. Sai ina miƙa gaisuwa na ga ƴan uwana ta sashin mahaifina, ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah. Ina miƙa ma ƴan uwana musulmai ta sashin fannin mahaifiyata, ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah. A takaice ina taƙaitawa gaba ɗaya abin da zan faɗa na ƙarshe, shine ƴan uwana musulmai da suke nan sashin Hausa na Amurka baki ɗaya, suma ina miƙa musu babban kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah. Ubangiji Allah ya sa a yi sallah lafiya, mu ci rayuwa kuma mai albarka, mu sa Allah kuma ya sa mu dace cikin rayuwa mai albarka duniya da lahira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Al-Amin Ibrahim Tanko, ni mazaunin kasar Kuwait ne. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifana Alhaji Ibrahim Tanko da mahaifiyata Hajiya Fatima Zahra Ibrahim Tanko. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, da fatan kuma kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga yayuna da ƙannena, da fatan kun yi sallah kuna cikin ƙoshin lafiya. Wato Aishatu, Majida, Maiminatu, Aisha, Khalil da dai sauransu. Sannan ba zan gaza ba, bari in garzaya na miƙa saƙon gaisuwa ta ga masoyiyata Haba Alfaharina, wadda nake so mu kasance a koda yaushe, wato Hajiya Ummi, Allah ya bar mu tare, da fatan kemakin sallah cikin ƙoshin lafiya. Sannan na miƙa saƙon gaisuwa ta ga makwabcinmu Alhaji Ibrahim Mai Saida Kaba a bakin layi, da fatan kai ma ka yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Sannan na miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen muryar Amurka tare da musulman duniya baki ɗaya, da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya.
Masu sauraron mu, da wannan kuma muka kawo muku shirinmu na gaishe-gaishen sallah a wannan shekara. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekara, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku, da waɗanda kuka ji muryoyinsu, muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana, amin. Godiya ta musamman ga wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC, da fatan za a yi bikin sallah lafiya, Allah ya maimaita mana.
Yau ne sallah, ya sallah, yau ne Eid, duku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkaku. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu, mu ziyarto duk danginmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله
أكبر. أجيد زهرة. توماس رارو. ده هكذا ما كان كشين شرنا من ينزو. Sai kuma mun sake dawowa a shirin mun da karfe 9:30 a hugon Najeriya, Niger, Kamaru, wanda yi daidai da karfe 8:30 a hugon GMT da Ghana. Domin sake sauraron wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata, za a izo shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmusi Garba da ya taimaka wajen shirin ya zo gare ku, sai kuma Dadiwa wanda ya bada shirin da bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumai ke cewa mu kasance lafiya.